ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen mu a cikin sauki.
More music at houseofsongs.com.
Katazana baki sabon direwa sai ki kaiwa zuciya ta ki ni take ba bayuwa
ka fada da kan abin da ke ranka ni da kai ba mu shamaki ina da burin jin kalaman ka masu sanyi a zuciya
Salama tinda zuciya ta saka na jatinga kalmata soza na bayyana miki na kini tsaro da kinganga ido yana yin zuban ruwa sanadin shi bana fada shi dan burga kula da niki yamina amba biki to zan iya mutuwa So rayuwa ne Mela dabi hankali ne kuma dabi'un ki sore kin zama ruwan tidane kunne yana jinki ruwa
ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen mu a cikin sauki.